da da karfin imani da yanda shine zai riski abinda ainihin wato zai riski waraka a cikin sadakan da zai yi min tajarub a makad afahum Allah bi sabbi sadaka Abubakar Kubbas daga cikin wadanda Allah tabaaraka wa ta'ala ya ba su lafiya dalilin sadaka akwai ne ake kiransa Abubakar Kubbas yayi fama da rashin lafiya na ciwon kafa sama da shekara 7 duk inda yaje an yi ta fama ya kashe kudi ba samu waraka ba sai ya ruda Abdullahi ibn Mubarak yana cikin manyan magabata wanda suke da tsananin bin koyarwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam don wata rana shi kansa Abdullahi ibn Mubarak din ya shirin tafiya haji tare da wasu karabka da dare yana yawo sai ya ji wasu yara suna kuka da ya shiga gidan sai ya samu ai wato abin da ya faru yunwa suke fama da shi sai ya dauko guzurinsa gaba daya na aikin haji da ya dauko guzurin sai ya zo ya basu yace su yi amfani da shi wurin abinci washe gari tafiya sai abokan tafiyarsa suke tambayansa ya batun tafiya yace lallai wani larura ta shigo shi ya fasa suka ce ya zaka yi haka kuma kai ne masanin hanya kullun da kai muke tafiya yace don Allah su masa uzuri suka tafi aikin haji da suka je aikin haji a wurin arfa da wurin sa'ayi da duk wani wuri multazam da duk wani wurin ibada na aikin haji sai suka ringa ganin Abdullahi ibn Mubarak suka masa magana bai musu magana ba to sai suka dawo da suka dawo aikin haji suka ce ya zaka mana haka kace ba zaka je ba kuma mun ganka to sai ruya da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake ce masa ai aikin da kai na samu wannan baiwar Allah da iyalanta daga yunwa da suke ciki Allah ya karbi aikinka sannan ya halicci mala'ika da suranka ya je ya maka aikin haji kuma haji karbebe saboda menene saboda infaki ciyarwa da yi wannan mata halin da take cikin yunwa to wannan mutumi sai ya tambayi sai ya haɗu da Abdullahi ibn Mubarak shi Abubakar Kubbas sai yake ce masa wallahi yayi ta fama da ciwon kafa shekara da shekaru sai ya ce masa to ai kai amfani da magani da sayyidina rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya bayar yace wani magani ne ya bayar yace ai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace dawu mardakum bi sadaqa ku yi magani wa marasa lafiyan ko cututtukan ku da sadaka yace to saboda haka kai sadaka da wannan niyya cewa Allah ya baka lafiya shikenan sai yayi sadaka ya shirya abinci ya yanka kaji sadaka dai masha Allah wanda take gurgurun karfinsa ya shirya wannan sadaka ya bayar da ya bayar take Allah tabaaraka wa ta'ala sai ya bashi lafiya ya samu waraka ya zo ya samu Abdullahi ibn Mubarak yake cewa lallai alhamdulillahi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi gaskiya gashi Allah tabaaraka wa ta'ala ya bashi lafiya ya bi wuraren jinya mabambanta sama da shekara 7 yana nema amma bai samu waraka ba sai da amfani da wannan hadisi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya samu ainihin waraka to haka nan akwai abubuwa da yawa daga cikin ainihin wanda suka jarraba wannan hadisi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suka samu waraka da yawa suka samu ainihin tunkude bala'i da ainihin wannan sadaka saboda haka take ainihin wato sadaka take jawo takhallus minal humum mutum zai samu kukuta daga cikin bakin ciki da nau'o'inta da nau'o'in ainihin bakin ciki din wato sannan take tunkude bala'i take jawo samun budi ibada ce mai girma da take da alaka da kuma take da bayan nan yace tana da fa'idodi masu yawa daga cikin fa'idodinta abu na daya ita sadaka tarfa'ul bala tana dauke bala'i don bala'i yayi yawa a cikin mutane to su yawanta sadaka Allah sai ya dauke wannan bala'i din wata zihul hamma wal gamma takan kauda bakin ciki da kunci da mutun yake ciki wata qudul wada wata kullu dararahu wato za ta tafiyar da annoba za ta rage cutar wanda annoba za ta yi idan annoba za ta yi barna mai yawa idan ai yawanta sadaka sai a samu sauki na cutar wanda annoban za ta yi wannan shine abu na farko abu na biyu bi sadaka yanalul insanu ridallahi tabaaraka wa ta'ala da sadaka ne mutum zai samu yardan baraka wa ta'ala. Sannan abu na uku, as-sadaqa tuzilu az-zunubi wal khadaya. Sadaqa tana tafiyar da zunubi da kurakurai. Idan mutum ya zama ga wanda yake da shi, to ba a samu isani ainihin wani abu ya shiga tsakanin su, amma kana kirta masa, kana masa isani, kuma lokacin da yake bukatan taimako ka taimake shi, to sai ya zama yana kallon dukiyar taka ba taka bane kai. Wal azab, za ta inwar ran tashin kiyama. Abu na daga cikin abu na bakwai, as-sadaqa tarfa'u al-amrad 'anil 'abd wa tashfi al-amrad. Takan ainihin wato tunkude cututtuka ga bawa, sannan ciwo da mutum yake ciki zai samu lafiya, kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa, da'u marbakum bis-sadaqa, wato ku yi magani wa marasa lafiyanku, ku musu magani da sadaka. Abu na takwas, as-sadaqa shifa'u lil-qulub. Ita sadaka waraka ne ga zukata. Wada'u liqaswatil qalb, tana magance buci wato kekashewan zuciya. Wasu zuciya dama Allah tabaraka taala ga mana, fa ya kal hijaratu ashaddu qaswa, suna nan kaman dutsi, kai sun fi dutsi ma kekashewa. Wa inna minal hijar lamma tafajjar minha, domin wato duwatsu daga ciki akwai wanda take bugar da ruwa. Wa inna minha lamma yabudu min khashyatillah, daga cikin duwatsu akwai wanda za ta fado saboda tsoron Allah. Amma wata zuciya don ta kekace, to sai da zama ta fi dutse kekashewa. To sadaka takan sa zuciya a ainihin ta magance wannan zuciya kekashewa din, ba za ta ainihin kekashe ba. Wata jilal qalba maliyan birraha nafsiya, za ta sa zuciya ta samu hutu na rai. Kullum ba za ka ji kunci da damuwa a cikin ranka ba. Duk lokacin da ka aikata aikin alkhairi, kai sadaka ka ba wani, sai ka zama ka fi jin daɗi. Wata rana ɗaya daga cikin magabata, wani ya zo gida ya same shi, ya koka masa hali, dauko abin da zai bashi, amma yana kuka ya bashi. Sai ce masa, in ba za ka bani ba, meye kuma na, ba tilas na saka ba, kana kuka kana bani. Sai ce, wallahi ina kuka ne saboda wato saboda munin halina, ban gane cewa kana bukatar taimako ba. Har yanda nafsu rai, mutum baya so a ce ya kai ga wani ya koka wani matsalarsa, amma ka danne wannan wato ka shiga halin da har ta kai ga ka bayyana min halin da yake ciki. Wannan shi yasa nake kuka, saboda na kasa gane cewa kana bukatan taimako. Ina kuka saboda munin halina, muna tare da kai amma ban gane kana cikin matsala, kana bukatan in taimake ka. Baya so a ce ya zub da mutuncinsa, ya ji ya bayyana wani damuwan da yake ciki, ka kau da shi, ka zo ka tambaye ni, wallahi saboda wannan abun nake kuka. Sai ya bashi. Saboda haka wato takan sa zuciya ta samu hutu. Idan ka ba mutum, sai zama ka samu ainihin wato ranka za ta samu hutu, ba za ta zama cikin kunci ba, za ka samu kuma nitsuwa. Sannan abu na tara, as-sadaqa tusabbibu an-nama wa ziyaratu bil mal mutasaddiq. Ita sadaka takan sa ƙari da albarka a cikin dukiyar shi mai ba da sadaka. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce, ko ta rana Allah yakan sauko da mala'iku guda biyu. Ɗaya yana addu'a, yana cewa Allahumma aadi munfiqan khalafan. Ɗaya yana addu'a, Allahumma aadi mumsikan talafan. Ɗaya zai na cewa, Allah wanda yake ciyarwa yake bayarwa, Allah ka mayar masa abin da ya bayar. Ɗaya kuma yana addu'a, Allah wanda ya kame baya bayarwa ya dunkule hannu, Allah ka halakar da abin da yake da shi. Kullun fitowar rana Allah zai turo wa'innan mala'iku guda biyu, suna ta addu'a, suna wannan addu'a din. Yace to saboda haka idan mutum yana infaki, yana sadaka, dukiyarsa za ta samu karuwa, za ta kara albarka. Saboda albarka ake bukata, sai zaman to abin da yake da shi ba komai bane, amma ya ishe ka. Sai zama hankalinka a kunce, kana ganin abin da Allah ya baka, ya baka komai. Amma in ba albarka, ba kana'a, ba wadatan zuciya, duk abin da ka samu kullun sai kana ganin baka samu ba. Ai baka samu, baka ringa hangen wanda yake gaba da kai, ai da kaza ne, kuma kullum zaka ringa jinka cikin damuwa da kunci cewa kai fa baka samu ba, kullum burinka bai cika ba. To saboda haka sannan abu na goma, as-sadaqa tutahhirul mala minas sayyi'at. Ita sadaka tana tsarkake dukiya daga munanan abubuwa. Dukkan wasu abubuwa da suka shiga na kurakurai a cikin dukiya, da sadaka sai ya zama an tsarkake wannan dukiya din. abuna goma sha daya as-sadaqa wal infaq fi sabilillah shi sadaqa da infaqi saboda Allah sukan ƙara albarka a cikin lamarin mutum abuna goma sha biyu inna as-sadaqa dalilun ala husnil khatimati al-muslim ita sadaqa dalili ne da za ta tabbatar da kikkiawan ƙarshe wa mutum zai kikkiawan ƙarshe saboda duk rayuwar da mutum yayi idan yayi su'ul khatimati mummunan cikawa mummunan ƙarshe wayaz billahi ya zama rayuwar sa ya zama rayuwar banza kuma lokacin komawa ga Allah nan abun tsoro ne Maulana Abu Abbas Shama Tijani radiyallahu ta'ala anhu yana cewa hatta kumalu manyan bayin Allah wanda suka kai matsayi na girma a wurin Allah suna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya kare su daga ainihin wato su'ul khatimati mummunan ƙarshe saboda lokacin da mutum zai koma ga Allah tabaraka wa ta'ala abubuwa guda biyu suna faruwa abu na farko saboda hali na komawa wurin Allah na mutuwa da sakaratul maut magagi na mutuwa da mutum zai haɗu da shi da ishin ruwa na mutuwa to shedan zai zo wa mutum yace masa yayi inkarin addinin yace ba Allah kuma yakan zo wa mutane da siffofi mabambanta sai ya zo ma da siffan wani mutumin kirki da ka sani wanda ya koma ga Allah ya rasu sai yace ma ai mun je lahira mun gani duk wanda ya je lahira da wannan addini lamarin sa ba kyau saboda haka ka yadda wannan addini ba gaskiya bane to wanda Allah bai tsare ba shikenan sai yadda da abin da shedan ya fada masa saboda yana ganin siffan wani mahaifinsa ko mahaifiyarsa ko wani makusancinsa ko wani mutumin kirki shikenan sai yadda sai kokonton wannan addini yana kokonto sai a zare ransa wannan yayi khatimatu su'ul kubura babban mummunan cikawa Allah ya tsare mu shedu jani yace ne biyu shine khatimatu su'ul subura karmin mummunan cikawa shine at-ta'alluqul qalbu bi habbil ashiya ilayhi lokacin da mutum zai koma ga Allah sai zuciyarsa ta rata da abin da yake so a duniya yayanka kafi so kana ganin mutuwa sai tunanin yayan ya dawo cikin ranka dukiyanka ne sai hankalinka gaba da ya koma kan dukiyan a kai wani sabon gida hankalinka sai ya koma akai kai sabuwar amarya iyalanka a duk abin da kafi so a duniya sai hankalinka gaba da ya koma akai shi yasa ake so mutum ya zama Allah da manzon Allah shi yafi so a cikin ransa duk abin da ya faru kawai sai ka ji Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam a cikin ranka shikenan kai wato sai zama hankalinka ya koma wurin Allah da manzon Allah duniya kan dama iyalanka da dukiyanka duk dama Allah ne yake lura da su da kana nan da baka nan Allah zai lura da su yanda yake lura da kai tun baka zo duniya ba a cikin mahaifiyarka Allah kula da kai ya kula da kai lokacin reno rabbu ya kula da kai bayan ka girma to su ma bai kula da su dukiyarka yanda ka zo ba komai in ka barta Allah zai kula da ita zai kuma kula da bayanka shikenan sai ya zama ka koma hankalinka ya koma wurin Allah to saboda haka da sadaka sai Allah ya kare mutum daga mummunan cikawa shi yasa wanda baya yi idan lokacin mutuwan ya zo sai ya ce rabbi laula akhartani ila ajalin qaribin fa asaddaqa wa akun minas salihin Allah da zaka jinkirta mini zuwa lokaci makusanci da zan yi sadaka zan gaskata kuma duk abin da ka fada zan kasance cikin mutanen kirki Allah ya ce ai walan yakhirallahu nafsan idza jaa ajalha Allah ba zai jinkirtawa rai idan ajalinta ya zo ba to saboda haka da sadaka ne Allah zai kare mutum daga ainihin katimatu su'i mummunan ƙarshe Allah ya tsare mu sannan as-sadaqa taj'alud du'a'u turfa'u du'a'a bi raf'il bala'a mustajaban taj'alud du'a'a bi raf'il bala'a mustajaban wato sadaka za ta sanya addu'an da kake Allah ya dauke bala'i kaza addu'an sai Allah ya amsa ta saboda kai sadaka dalilin sadakan sai Allah ya karbi wannan addu'an ya dauke bala'i wajibi an yurisi alaiha kullu muslim fi sarra'i wad darra'i saboda haka wajibi ne dukkan musulmi yayi kwadayin yawanta sadaka a duk lokacin farin ciki lokacin sauki da lokacin kunci lokacin jarrabawa mutum ya ringa yawantawa saboda addu'oyinka kana yin addu'a kana jin shiru to ka karanta sadaka to kai wanta sadaka sai zamanto za a yi ɗaukaka wannan addu'a din. Saboda haka an tambayi Maulana Abul Abbas Sha'am Tijani radiyallahu ta'ala anhu, yace rijalu manyan bayin Allah, sai aka ce masa ai wato rijalu manyan bayin Allah sune mutanen da suke yawan sallah da azumi, yace a'a wannan kan ba su bane, wannan ai mata ma suna yi. Saboda haka abun da fara dai Allah ba mu lada abun da shi Allah gafarta mana. واقول قولي هذا واستغفر الله لكم. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.